السلام. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Baba Yakub Makili da labaran duniya. Shugaban hukumar kare muhalli a Amurka Scott Pruitt ya faɗa a jiya Juma'a cewar shawarar da shugaba Donald Trump ya ɗauka na janye Amurka daga yarjejeniyar canjin yanayi ta ƙasar birnin Paris tana da muhimmanci, kuma ya gargaɗi Amurkawa kada kowa ya nemi gafara akan wannan shawarar. A wani taron manema labarai a fadar White House, Pruitt ya ce a matsayinsu na ƙasa, babu wanda za su nemi afuwa daga gare shi akan wannan batu. Pruitt ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya ji ra'ayoyi da dama, kana ya yi tattaunawa mai zurfin gaske akan canjin yanayin kafin ɗaukar wannan shawarar ta janye Amurka daga wannan yarjejeniya mai ɗimbin tarihi ta Paris. Sai dai Pruitt bai bada amsa kai tsaye akan tambayoyi da aka masa akan kalaman shugaba Donald Trump a lokacin yaƙin neman zaɓe, inda yake cewar dumamar yanayi na ɗan adam, wanda yake ɗan adam ne ya haddasa wannan abu, ana yi ne kawai ko kuma wani abu ne na jabu. Amma sai mai da hankali wurin bayanai akan wato matsalar tattalin arziki da wannan yarjejeniyar za ta haifar wa Amurka. A wata sabuwa kuma, wani masanin muhalli a nahiyar Afirka ya ce shawarar janyewar shugaban Amurka Donald Trump daga yarjejeniyar Paris zai yi mummunan tasiri akan ƙasashen nahiyar Afirka. Salim Fakir shi ne shugaban shirye-shirye a hukumar asusun namun daji ta duniya da ke Afirka ta kudu, kuma ya bayyana damuwarsa game da janyewar Amurka na taimakon dala biliyan 2 da Amurka za ta baiwa wannan asusu na dakile gurɓatar yanayi, wanda zai taimaka wa ƙasashe masu tasowa wurin tabbatar da dabaru da kuma fasahohi na hana gurɓatar yanayi. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, ya ce wannan asusu tana da muhimmanci wurin taimakawa shirye-shiryen canjin yanayi a nahiyar Afirka, musamman akan ayyukan da aka tabbatar da su ana yi a nahiyar. Fakir ya yi misali cewar akasarin mutanen nahiyar Afirka suna rayuwa ne akan noma, kuma ba su da masaniya akan kalubalolin canjin yanayi kamar tsananin zafi da kuma ƙarancin ruwan sama. Wannan ya nuna cewa wannan abu yana da muhimmanci, kuma in ba yi hankali ba zai yi mummunan tasiri idan ba yi ƙoƙari an magance wannan matsalolin canjin yanayi a nan Afirka ba, kazalika zai janyo tsananin talauci. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya girgiza kana ya yi wargi a kan batun cewar Moscow ta yi katsalanda a lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka wadda aka yi a bara, kuma ya ce babu wani haɗa kai da wasu, kuma da hannu da ainihin Moscow ta samu a zaɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Da yake jawabi a taron shekara na ƙasa da ƙasa akan tattalin arziki a jiya Juma'a a birnin Petersburg, Putin ya musanta wani haɗin baki tsakanin jakadan Rasha a nan Amurka Sergey Kislyak da wani jami'i na kwamitin miƙa mulki na shugaba Donald Trump don a sassauta wa takunkumi da ke kan Rasha. Ya faɗa a cikin damuwa cewar wannan wani wasa da hankalin jama'a ne kawai, abinda yake gani rashin adalci ne. Shugaba Putin ya maimaita cewar babu wata shaida da ke nuna Rasha tana da hannu ko kuma ta yi yunkurin karkata sakamakon zaɓen Amurka yadda za a yi Donald Trump ya yi nasara. Duk kowa na arcewa daga ɓarin wuta a cewar Muhammad Najim sa'o'i kaɗan bayan shi da wasu dubban mutane sun arce daga yankin mayakan ƙungiyar ISIS inda suke da safiyar shekaran jiya Alhamis. Ya ce matarsa da ‘yarsa sun faɗi a cikin jama’a kuma sun ɓace masa. Najim tsohon manija ne mai kula da wata gidan otal, bai iya ba da shaidan kamarnin iyalin nasa ba, kuma bai iya ƙetarawa ba daga shingen sojoji wanda yake neman ko kuma zai yi ƙoƙari ya je nemo iyalin nasa a inda ake gwabza yaƙi. Wasu ‘ya’yansa guda huɗu sun iya sun arce ba tare da samun matsala ba, kuma suna tare da shi wanda suka fito daga yanki da ainihin ISIS suka kwace, amma dai bai san ta inda zai faru neman ‘yarsa na ƴar shekara 5 da ake kira Suriya da kuma mahaifiyarta Iman. Yace ya ji ƙaran bindiga a daidai lokacin da suka fadi a cikin jama'a, sannan kuma ya ji mutane sun yi ihu. Yace ina ganin sun jikata ko kuma ma sun mutu, amma dai ba zan iya tabbatar da hakan ba. Sama da mutane 700,000 ne suka rasa matsugunansu a lokacin da yaƙin Mosul ya ƙara ta'azzara a cikin watan Oktoba. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar, da fatar cewa ana ci gaba da azumi
cikin koshin lafiya
haka ne yau an dauko na 8 kenan kaga abun kamar da wasa
ai abun zaka ga ta bakin gayu shap shap kawai sai ga abun ya tafi
haka ne
Allah ya samu dace
amin summa amin to bari mu sakar maka fage ka fara da
to idan kan bayan mun dawo da dan kan wannan mawaka din nan ina son sanin wani abu akan sa to amma bari mu yi gashe gashen mu dawo
to yana da kyau
yawa to sakon fatan alheri na gaisuwar na abar ya huce zan fara ne da sakon taya murna ga wasu bayan Allah guda biyu wato Yahaya Isa da ya zama ko yau suke gama training ya zama soja ne yawa mun yi tare muka karatu da shi a takaice
yawa
to eh da shi da Allah ya sanya alheri namu Bello su biyu ne to muna cewa to da Yahaya da Bello sagan Allah ya sanya alheri
amin shima
yawa to sai kuma Zahiruddin Sani Husaini wanda shi kuma matarsa ta sami karuwa Allah ubangiji ya raya yar da aka samu kuma ayyaba
amin
to akwai Adamu Muhammad baba Jukumu sai kuma ga surfata alheri ta abar ya huce zuwa ga Abdul Hamid Musa da Aliyu Umar Sanda da kuma Sulaiman Ibrahim baban Katini ko babatin kauye to Allah ya sa na faɗa
daidai
sai kuma Musa Muhammad Inuwa da kuma Muhammad Ahmad sai Uzairu Kanem da kuma babayu Usman sai ga surfata alheri na bari huce zuwa ga Hassan Lawal Koli da kuma Yusuf Helwa Dandumi to sai Ahmad A Gombe da kuma Nuhu Lawal da Kamal Hamza Muhammad Inuwa sai Yusuf Alhassan da kuma Abdul Churuma sai Aliyu Hassan da kuma Magaji Muhammad Bello gani surfata alheri na bari ya huce zuwa ga Kabiru dan Alhaji Awai da Abbas Yusuf sai Muhammad Hudu dan Ladi da Lamdiyan Allah ya sa na faɗa daidai
daidai haka
sai Musbahu Isa Arab Mani da kuma Jazuli Isya Mai Gatari da Murtala Muhammad Gobir da Awal Muhammad da kuma Aminu Mai Shayi Taraba sai daga ƙarshe gaisuwar fata alherin ta a bari huce zuwa ga Lawal Captain Atofuwa da kuma Osman Rulwanu sai Fatima Rabiu da Al-Amin Al-Amin sai Murtada Isa Haruna Abdullah sai Fatima Rabiu Usman da Hassan Adamu Askira Suraj Sani da Jibril Ibrahim da Tukur Abubakar Shehu Ilyas Ibrahim Nasir Balaraba Hamza da Umar Abba Shilela sai rufe da Bank Harun sai kuma Nasir Ali Hamza da Usman Salihu da Abdullahi Isa Muhammad
haka to bari mu fara da mika dan bangaisuwa zuwa ga manyan gauraye
na
majalisa bari ya huce to Aliyu Umar na kwalli
dara ta ci gida ke
da Matiu Garba su ne manyan gauraye kenan na majalisa bari ya huce
to Allah ya aurar da su baki kar ai musu dabana
haka dai mun sha yi amma har yanzu sun kasa zuciya su
kila badin Allah ya kai mu
to Allah ya sa mun zura ido
muna gani
gaisuwa zuwa ga ambassador Comrade JB Gusau sai Baffa Haruna Bajoga tare da Ubaidullahi Yahaya Kaura sai gaisuwar awwal kan giwa tare da Alhaji Murtala Mai Gida tare da Comrade Muhammad M Kajiji sai Sade Saidu Daura tare da Muhammad Lawal sai Ahmad Fedo tare da Afan Aboya dukkan su 'yan majalisar abar ya huce dan ban gaisuwa zuwa ga ta Adamu Tahiru dan Agaji a Jega sai gaisuwar Fatima Halliru tare da Nasir Magani tare sai kuma Sanusi Wali da Ali Adamu Jauro mai gidan wanka kiran sai malam Mai Hula a Gwalolo tare da Abubakar Kalajan a jalin gonjar Taraba sai Rulwanu Yambage tare da mai sauraron mu Abdul Samad Kabiru Musa sai gaisuwar mai sauraron mu Muhammad Dandatijo tare da Alhaji Umar Gida sai Usman da Malero da Madassir Sani Birnin Kebbi tare da Mansur Almu sai Hafizu Balaraba Gusau da Siraji Kasim Argungu sai Muawiya Zurmi da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Yusuf Dingadi tare da mai girma Muhammad Munir Jafaru Yariman Zazzau da fatan kuna nan lafiya muna mika dan ban gaisuwa gaisuwa zuwa ga shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau sai Ismail Bima mai Gombe shugaban majalisa wato da Hajiya Binta Kaura sai barista Dalami Wushishi tare da Mamman Hassan dan Buran na Muradun da fatan kuna nan lafiya dan bin gaisuwa zuwa ga barista Isyaku Barau da Sani Muhammad Chindongo Karofin Madaki Abocin Yakubu sai Anas Hoja birnin Kebbi tare da Aliyu Hassan sarkin noma a Gusau dan ban gaisuwa zuwa ga Agali Adamu tare da Suleiman Umar Umari sai gaisuwar Usman Dikko tare da Buhari Abubakar haka kuma muna gaida da Lukman Tahir da Nafi'u Yusuf Ahmad sai Hassan Hamisu Faruk Durung tare da Muktar B Muhammad Mashi da fatan kuna nan lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga Hassan Jibrin sai mai sauraron mu Usman Ahmed tare da Garba Abdullahi sai Salisu Zubairu Muhammad tare da Muhammad Isyaku sai Mustafa Muji na to na fata na fadi sunan kan nan daidai Muji dai yace Mustafa Muji sai gaisuwar Zakari Adegun Abdulaziz tare da Sani Rabi Doro sai Joseph Joel tare da Husnat mai kyau sai gaisuwar Bashar Ibrahim Bashar tare da Tijani Haruna sai kuma gaisuwar Murtala TY tare da Hadiyatu Sani Abdullahi a gaba sai gaisuwar Hajiya Wasila Bala tare da Malori Umar Makoda sai Sani Umar Sudusus da Al-Amin Elias Allama tare da Alhaji Abdullahi Sabo sai gaisuwar Abubakar Muhammad tare da Abdulrahman Ahmad sai kuma gaisuwar Sani GY tare da Bello Yazid sai gaisuwar Abdullahi Sule Sabo tare da Abbas Abubakar sai Kamal dan Sadau da Usaini NA Fatima ko kuma na Fatima yake nufi kenan sai Suleiman Lawal Suleiman tare da Aliyu Garba Sabon Gari haka kuma muna mai ga dambin gaisuwa zuwa ga Nana A Lawal sai Mustafa Zanna tare da Shu'aibu Ashiru Kauran Wali sai Ismail Sharif Isra tare da Tukur Dauda sai Siyama Yusuf da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Dauda Tela Ningi a Jihar Bauchi Yakubu da iyalansa da fatan kana nan lafiya muna gaida Ibrahim Adamu Isufu a Jamhuriyar Niger a Arlit kenan da fatan kai ma kana nan lafiya sai gaisuwar Ismail Sagu da Abubakar Yusha Uzamani sai Muhammad Sani Suleiman da Naziru Rikikiya sai Zaharuddin da Hafsat Adamu Modibbo sai Musa El Salisu Zage da Ibrahim Halliru a ƙarshe sai gaisuwa Al-Hassan Ibrahim dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau
نفوسنا الخايا من عمري تدعى
Ai, ina son wannan waƙoƙi sosai. Ina son ne in ce maka suwaye waɗannan a can sannan ina suke dan naji kamar da kana cewa wasu su sun rasu a cikin.
Eh, akwai wanda suka rasu. Wato ka san in ana ce sahawa kamar yadda muka sha fadi. Wato kamar ba wai kungiya guda bane. Amma suna amfani da wannan kalma domin yin bayani game da irin waƙa da suke yi.
Kamar a ce ƴan waƙan mandiri.
Yawwa.
ƴan kasida.
Yawwa. To abinda ake nufi da sahawa. Sahawa dai kalma ce ta Larabci. In ka samu wanda ke jin Larabci ya fassara maka sahawa na nufin kamar sake farfado da wani abu.
Kaman
farfadowa a shine a turanci sahawa muke bayyana shi muna muke fassara shi muna ce awakening. Kamar mutum ya tashi ya sa ya farfado da abu haka.
Ko jaddadawa.
Haka ne. To ya akasari dai waɗanda aka fi sani waɗanda mu muka fi sani a Najeriya wannan kungiya ta ƴan Firkatul Sahawa akwai kungiyar da yawansu wani lokaci yakan bambanta kamar masu waka kamar ita wannan kungiya din akasarin lokaci mutane hudu ne suke waka ciki amma wani lokaci za ka gansu sun kai biyar wani lokaci ma har su shida suke waka saboda haka mutane hudu ciki aka fi sani sune da Awarishid Ahmed da Almasum Umar Mustafa da Zainal Abidin da Sheikh da kuma Tarifi Ahmed
kamar sune taurarin ciki
yawa to sune aka fi sani kenan su suka fi abin nan amma ba wai su suka fi yawan waƙoƙin na sahawa ba amma dai su muka fi sani akwai wata kungiyar da ita ma ake kiranta Al Safwat kusan kalma guda ce ba wai bambanta kai ba su ma suna waka akwai Firkatul Asala su ma suna irin waɗannan waƙoƙin to duk abin da suka haɗu suka tara shine cewa waɗannan waƙoƙin sun samo asali ne daga damu ce tsangayar Sheikh Abdurrahim Alburai wanda ya rasu tun shekarun baya lokacin da ya rasu ma man dai shiri na musamman a kansa cikin wannan fili na Abari ya huce amma Sheikh Abdurrahim Alburai marigayi shine yake rubuta irin waɗannan waƙoƙi yawanci waƙoƙin sukan yi su da mandiri ne to amma ka san da yake zamani ne akwai matasa na zamani waɗanda su ma za su ɗauka su ma su je su
musu
kwaskwarima ka je su an yi su da kayayyakin waka na zamani To yawanci irin abubuwan da suke faruwa kenan. Amma akwai da yake kafin rasuwar sa shi Margashi Kalbar ya rubuta dubban waƙoƙi har yanzu akwai su waɗanda ma ban mu.
Wato a ciki ake tsakurowa.
A ciki ake tsakurowa akwai waɗanda an yi su waɗanda mu ban mu taba ji ba.
Kamar ka ga mu a ƙasar Hausa akwai waƙoƙi irin kasidun su Sa'adu Zungur, Sa'adu Namange. A ciki za ga musamman na Sa'adu Zungur a baya-bayan nan mawaƙan zamani sun ɗauki wasu waƙoƙi.
Ana ɗauko wasu daga ciki
suna ta mai da su da kidan zamani da sauransu.
Haka ne. To akwai wasu malaman ma da dama waɗanda suke rubuta shi dai Sheikh Abdulrahim Albrai ya fi shahara, amma daga cikin waɗannan wasu daga cikin waƙoƙin da muke sawa a nan murayar Amurka akwai waɗanda nasu kamar Sheikh Hayati da Sheikh Al-Makawi. Su ma suna daga cikin waɗanda suke rubuta waƙoƙin masu yawa. Wato wata tsangaya ce gari guda ce. In ka je wannan garin gaba ɗaya wato duk almajiran Sheikh Al-Burai ne a wannan sunan garin ana kiransa Al-Zariba a ƙasar Sudan. To anan suke Al-Zariba kuma kafin rasuwarsa wato mutum ne wanda kamar yadda muka sami bayani kuma kamar yadda muka yi bayani za mu da ya sake nemo Salman ya shigo cikin wannan fili da mu sake tattauna da shi kan abu nan. Amma mutum ne wanda duk abin da yake samu na duniya Salman Al-Farisi shi Sheikh Abdulrahim Al-Burai wato mutum ne wanda aka sani lokacin da yake raye duk abin da ya samu a rayuwarsa ko ya gina makaranta ko ya gina asibiti.
Sadaqatul jari.
Yawwa ko masallaci abubuwa uku kawai kenan da ya rika yi a rayuwarsa duk abin da zai bai taba daukan wani abu domin ya aje domin kansa ko wani abu. Haka ba. Amin summa amin. Za mu da sa'aya.
Lalle na karu.
Za mu da sa'aya sai makon gobe da Allah ya kai mu sumanu.
To ba da Allah wala iro Allah ya sa a sharu a lafiya.
Amin summa amin ma sauraro sai mun sada a mako mai zuwa.
Haka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.